biyo bayan yadda matsalar rashin tsaro ya addabi al'umma mazauna yankin wasu kananan hukumomi da ke jihar Taraban, lamarin da ka janyo mutuwar wasu al'umma mazauna yankunan da al'amarin yayi kamari. Kwatsam sai gashi kungiyar mafarauta mazauna yankin jihar Taraban dai sun yi hadin gwiwa domin ganin sun kawo karshen wannan matsalar. Kungiyar mafarautan suka yi kukan kura tare da ninkaya a cikin wani daji na yankin Garbabi da ke karamar hukumar Gashaka a jihar Taraban, inda kuwa artabun ya janyo kashe masu tada kayar bayan sama da 30. Alhaji Ibrahim Nanaye, wanda ke zama sarkin Fulanin Garbabi kuma yana daya daga cikin wanda suka jagoranci wannan artabun, ya koyi mana karin bayani yayin da na yi masa tambaya ko menene ma yasa suka yi wannan kukar kura.
Abinda yasa mun ga matsala ne, muka zo muka yi kuka a hakimi, hakimi ya taimake mu, ya ji kukan mu, shi ma ya ji yayi kuka a gaba. Muka jo muka hada kai muka shiga muna aiki, kuma aiki yana kyau, kuma hakimi yana taimake mu kore da gaske, kuma dan bangan nan suna aiki kore da, kuma talakokin nan suna taimako, ba su yi kukan yiwa ba, ba su yi kukan komai ba, amma umun kamo mai gaskiya ya mu iya mu sake shi, mara gaskiya kuma sai abin da Allah ya yi.
Abdul Mumin Sale, wanda ke zama dan yankin Garbabi a karamar hukumar Gashakan duk a jihar Taraban, shi kuwa ya mana karin bayani akan cewa lalle ilahin sun koji dadi 100% da zuwan waɗannan mafarautan al'amarin an fara samun sauki.
Mu kan alhamdulillahi, alhamdulillahi mun ji dadin zuwan wa'innan yan banga Garbabi. Da ba mu iya mu yi bacci sam dare karfe 7 dole za ku shiga, barayin nan sun addabe mu, kullun karfe 7 za su shigo su fitinin mutane, ba hali mutane su hira, kowa mai shayi ya tashi, mai abinci ta tashi, saboda fitina yayi yawa. Amma zuwan yan bangan nan alhamdulillahi, alhamdulillahi kasa ya zauna lafiya, mun samu zaman lafiya fiye da inda ba a tsammani a cikin kasan Garbabi.
A nasu bangaren, masarautan yankin karamar hukumar Gashaka ta bakin hakimin garin Garbabi Alhaji Salihu Abbas Muhammad, shi kuwa cewa yayi sun kobada namijin kokari tare da tallafin dukiyoyinsu domin ganin an kawo ƙarshen wannan matsalar.
Mun zauna mun gayyaci yan bangan da suke kusa da mu, suka kawo mana gudumawa, muka hada kudaden mu, muka saya albarusai masu bindiga da kowa da kowa ya kira su, muka saya abinci muka aje sun kusan sati anan, har Allah ya ba mu nasara an kashe mutane sama da 30. Kawo na kawo mu harbar nan gaskiya yawanci da su bar gari na, to nace ni a matsayin hakimi ba wannan sarki a gari na ina ne zan je, to muka hada guwa da yan uwan mu, muna bin gida duk wani gida na tagzi shi mai 200 mai 1000 ba sai bulle, muka komai da komai ana haduwa tafiya gumba, mashin za mu dauki mashin kaman 10 ga mu biya 2500 je daji mu dawo, duka da wani aljumu ke karewa.
Honorable Paul Dogo, wanda ke zama shugaban karamar hukumar Gashaka a jihar Taraban, nan take kuwa ya mini karin haske ta wayan talaho a inda na yi masa tambaya ko ya gamsu akan yadda kungiyar mafarautan suke kokari domin ganin kawo karshen matsalar rashin tsaro da ya addabi al'umman yankin.
Yankin cikin gaskiya yana da taimako sosai, saboda tun kafin zuwan su ne suka fara a yankin Garbabi nan abu yayi sauki sosai, kuma binciken da suke yi gaskiyar magana shine suna taimaka fiye da jami'an tsaron gwamnati ma. Dalili shine sun riga sun san terrain din, sun san jeji din, bayan kaman police ne sai dai DCT bi hanya shiga daji ba, don bai dajin ba kasu, amma su vigilanti da hunta nan gaskiyar aikin su ya kawo cin gaba sosai.
Indai mai sauraro ba zai mance ba, a kwanakin baya kungiyar mafarautan sun koyi kukan kura a yankin Bali da kuma Gasol, inda suka kashe yan bindiga sama da 20. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.